tun bayan da ya gudanar da wani atisayi da rundunar sojin Najeriya ta yi a baya-bayan nan musamman a yankin kudu maso gabashin Najeriya aka neme shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB Musa Nnamdi Kanu aka rasa wato yayi ko ƙasa ko sama inda kuma aka yi ta cece-kucen cewar an kashe shi inda hakan ya haifar da damuwa mai yawa a yankin kudu maso gabashin ƙasar ana cikin wannan yanayin da sai aka ji duriyarsa a ƙasar Isra'ila a baya-bayan nan inda ma ya gabatar da jawabi ga dimbin magoya bayansa a sassa daban-daban na duniya musamman ma waɗanda suke a Najeriya inda ya tabbatar musu da cewa fafutukar kafa ƙasar Biafra don samun cikakken inci yana nan daram kuma nan ba da jimawa ba zai sauka a Najeriya domin ci gaba da fafutukar kiran 'yan ƙabilar ta Igbo da ke goyon bayan Biafra da su ƙaura cewa zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019 mai zuwa a ƙasar to sai dai kuma wannan sanarwar ta Musa Nnamdi Kanu ta samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan ƙasar musamman masu goyon bayan Biafra bisa la'akarin cewar irin goyon bayan da ya saba samu idan ya gudanar da ire-iren waɗannan jawabai 'yan yankin kudu maso gabashin Najeriya ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin tana cewa ne sunana Madam Williams tace a gaskiya ban dauki Nnamdi Kanu cewa da gaske yake yi ba na yakin fafutukar kafa ƙasar Biafra domin mutum ne da ke jan kafa wajen wannan al'amari don haka idan ya dawo Najeriya zai haifar da rudani
My name is Emmanuel. The tango is alive. I heard that they said they've seen him in Israel. We don't know if.
Wannan yana cewa ne sunana Emmanuel Sadia. Yace muna godiya ga mabawai Musa Nnamdi Kanu yana raye saboda mun samu labarin yana kasar Isra'ila amma dai ni bana goyen bayan Biafra.
Biafra no, I don't.
Wannan yace
I believe in the spirit of Biafra. I believe that when he comes, Biafra will definitely come to.
Yana cewa ne sunana Mr. Eze. Yace nayi amannar kafa kasar Biafra kuma na yadda da cewa idan jagoranmu Musa Nnamdi Kanu ya dawo to Biafra za ta tabbata kuma mu ta hanyar lalama muke fafutukar kafa kasar Biafra sannan kuma muna shirye-shiryen gudanar da taron kasa domin tabbatar da cewa kasar Biafra ta kahu kore ke dai hukumomi a ƙasar ta Najeriya sun haramta kungiyar ta IPOB to sai dai kuma rahotanni na nuna cewa 'yan ƙabilar ta IPOB na ci gaba da gudanar da tarurruka a sassa daban-daban na kudu maso gabashin ƙasar domin ɗaukar mataki game da sabon labarin da suka ji na bayyanar shugaban haramtacciyar kungiyar IPOB Musa Nnamdi Kanu Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya